Masu rarren mu assalamu alaikum barkamu da safe yau litinin 8 ga watan Janairun shekara ta 2018 Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makeri da masu ran abokan aiki muke farin cikin kawo ku wannan shirin a daidai wannan lokacin Cikin shirin za ku ji cewa tashin hankulan da aka fuskanta a Najeriya na baya-bayan nan yasa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira shugaban ƴan sandan kasar don yin bayanin halin da ake ciki
You know, we have various level of police in this country.
Rundunar sojan Najeriya Shia ta shirya da ke jihar Riba ta yi bayanin kashe fitaccen mai garkuwa da mutane kuma shugaban kungiyoyin asiri Don Wani.
They were already planning another mayhem in Kano. So we move from here to Enugu. Red is side of our troops shot at them. These are the criminals you can see.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Ekiti, Ayodele Fayoshe, ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa. Sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa zai gabatar amma duk wannan fa sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Majalisar dokokin kasar Iran ta yi wani zaman sirri a jiya Lahadi domin sauraron rahoton akan mummunan zanga-zangar da aka yi a kasar da kuma nazarin yanayin tattalin arziki da kasar ta fada a ciki wanda ya haddasa zanga-zangar. A zaman wakilan majalisar sai wa wasu ministoci tambayoyi kamar ministan harkokin cikin gida Abdulrahman Rahman Fazli da ministan kula da asirin kasa Mahmud Alai da kuma sakataren hukumar tsaron kasa Ali Shamkhani akan wannan zanga-zangar da ta mamaye kasar wacce kuma ta janyo asarar rayukan mutane 21 Hukumomi sun ce akasarin mutane sama da 1000 da aka kama su a cikin zanga-zangar da aka kwashe mako guda ana yi yayin da aka shigo sabuwar shekara an sake su a bisa bili amma waɗanda ake ganin su ne suka haddasa rigingimun suna tsare kuma babban lauyan gwamnati a birnin Tehran Jafari Dolatabadi ya ce doka za ta yi aiki a kan su Shugaban Amurka Donald Trump da hadimansa sun yi wani jiya Lahadi suna cecekar wani sabon littafi da ke bayani a kan shekarun farkonsa a matsayin shugaban ƙasa wanda littafin ke cewa shekara ce mai cike da rudu sannan kuma wai shugaban ba shi da cikakken hankali da zai jagoranci Amurka A cikin wani sakon Twitter Trump ya ce tun ranar farko da na yanke shawarar shiga takarar shugabancin ƙasa nake fama da masu baza ƙarya a kaina kuma yanzu gashi ina fuskantar wani shirmammen littafi da wani shashashan marubuci ya rubuta Trump ya bayyana fushinsa ne a kan marubucin littafin Michael Wolff wanda bayan hirar ragi 200 da ya yi da Trump da kuma wasu hadimansa ya kwatanta kwamacalar da ke gudana a cikin fadar White House a ƙarƙashin jagorancin Trump sabon littafin mai lakabi Fire and Fury Inside the Trump White House tun ranar Juma'a ya fito Isra'ila ta haramtawa wasu kungiyoyin fafutuka 20 shiga kasar saboda kiran da suka yi na kaurace mata saboda manufofinta akan Falastinu. Kungiyoyin da abin ya shafa sun fito ne daga kasashen Chile da nahiyar Turai da Afirka ta Kudu da kuma Amurka. Yanzu mun tashi daga kare kanmu mun fara kai hari da kanmu, in ji ministan tsaro na Isra'ila Gilad Erdan ya faɗa a jiya Lahadi. Ya ce kungiyoyin da suka kaurace din ya kamata su san cewa Isra'ila za ta sa kafar wando guda da su kuma ba za ta ba su daman shiga cikinta ba domin su addabi 'yan kasar sai dai ba a san matakan da hukumomin Isra'ila za su dauka wajen hana 'yan waɗannan kungiyoyin shiga kasar su ba idan suna da ingantattun takardu na tafiya kamar passport da visa Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 18 ne suka rasa rayukansu a cikin wani harin bam da ya tashi a garin Idlib da ke ƙasar Siriya wanda yake hannun mayaƙa 'yan tawaye a cewar wata ƙungiya mai nazarin wainar da ake toyawa a Siriya ɗin. Har yanzu dai ba wata kungiyar da ta fito ta dauki alhakin kai wannan harin a garin Idlib wanda shine babban birnin lardi da shi ma ake kira Idlib a jiya ma sojojin gwamnati sun kama garin Sinjar da shi ma yake lardin na Idlib wanda kuma shine birni mafi girma da ya shiga hannun gwamnatin a cewar cibiyar kula da kare haƙƙin bil'adama ta Siriya ta Observatory. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fatan tattaunawa wadda ake sa ran za a yi tsakanin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa za ta zarce maganan wasannin motsa jiki na Olympics kawai, har ya ce Amurka ma za ta shiga tattaunawa a can gaba idan ta ga lokaci ya dace. Shugaban na Amurka yana fadar haka ne a gana wadda yi da manema labarai a wani gidan hutawan shugaban kasa da ke Camp David a jihar Maryland, inda yake ganawa da kusoshin jam'iyyarsa ta Republican. Mr. Trump ya bayyana fatar tattaunawar kasashen biyu za ta yi amfani. A jiya Lahadi ne kuma fadarsa ta White House ta ba da sanarwar cewa Trump ya zanta da shugaban Faransa Emmanuel Macron a kan halin da ake ciki a nahiyar ta Koriya, inda kuma shi Trump din ya ce sun dada jaddada matsayin ita Amurka da Koriya ta Kudu da sauran kasashen duniya na cewa dole ne a hana Koriya ta Arewa mallakar makaman nukiliya.
A barin duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, biyo bayan kashe-kashen da aka yi ba kakkauta a wasu bangarorin Najeriya daban-daban. A makon da ya gabata ya sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi bahasi daga Sufeto Janar na 'yan sandan kasar. Daga Abuja, ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani.
Amma daga jihohin Benue, Rivers, Adamawa da Taraba ya zuwa jihar Kaduna. Munanan rigingimin da suka faru a baya-bayan nan da kuma yayin sanadiyar zubar da jini abin babu daɗin ji, musamman yadda aka kakkashe mata da ƙananan yara, al'amarin da ya sa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kirawa shugaban 'yan sandan Najeriya har fadarsa ta Aso Rock da masudanin halin da ake ciki.
You know, we have various level of police in this country.
Sufesa jihar na 'yan sandan Najeriya kenan Ibrahim Idris kaɗan bayan ya gana da shugaban ƙasa kewa 'yan jaridu bayanin cewar ko da ba ga matakai, misali a jihar Benue, ba ga kwamishinan 'yan sandan jihar da mataimakin Sufeta jihar na 'yan sanda da ke wannan shiya wato AIG ya kuma tura mukallafinsa wato DIG don samar da cikakken tsaro a jihar. Yayin da Sufeto jihar ke wa shugaban kasa bayani a nan Abuja, shi kuwa ministan harkokin cikin gidan Najeriya Lieutenant General Abdulrahman Bello Dambazau na can birnin Fatakul din jihar Rivers, inda nan ma aka yi kashe-kashen.
Mr. President has shown so much concern and is disturbed.
General Dambazau ya ce shugaban kasa ya damu kuma ya kadu, musamman yadda ake hasarar dukiya da rayuka. A halin yanzu muna duba baki ɗayan yanayin tsaron, yayin da jihohin Adamawa da Taraba kashe-kashen ke ɗaukar wani sabon salo. Dr. Umar Ardo, tsohon malami ne a makarantar horas da hafsoshin sojin Najeriya wato NDA da ke Kaduna.
Constitution namu ya tsara akwai National Council of State, akwai National Defense Council, akwai National Security Council. Dukkan tsarin mulki ya tana tasu ne saboda irin waɗannan sun taso a kira su a kawo shawarwari yadda za a magance wannan. Amma kafin nan mutum ɗaya ne kawai zai iya kiran taron shi ne shugaban ƙasa, kuma shugaban ƙasa bai kira taron wa'annan ba. Mun gwamnatin da ba za ta ba ƙasa zaman lafiya ba, gwamnatin nan ba ta da hurufin zama a mulki, kowace ce ne kuma. Including wannan gwamnatin Buhari.
Sakataren jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, Maimala Buni, ya ce gwamnatin nasu na fayin kokari.
Dangane da zubar da jini ko a jihar Benue ko jihar Kaduna ko Adamawa ko Rivers, kowa ya sani lokacin da shugaban ƙasa ya kira jami'an tsaro akan wannan ya ba su kuma umarni da su je su tsayar da wannan abin da yake faruwa.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne sakamakon da wannan kokari zai haifar. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ba komai ne ba
gaida Hassan mai na kaina. Rundunar sojan Najeriya shiya ta shirye dake birnin Port Harcourt ta yi karin bayani dangane da yadda ta kashe fitaccen dan bindigan nan Don Wani da ake zargi da zama shugaban kungiyoyin asiri da kuma yin garkuwa da mutane. Ga Lamida Abubakar da karin bayani.
A wata sanarwa da mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya dake shiya ta shidda a birnin na Port Harcourt, Kanal Aminu Iliyasu ya sanya wa hannu ta ce rundunar sojan ta samu muhimman bayanai ne daga mutanen gari game da maboyar Don Wani wanda ake zargi da kitsan harin da ya kashe mutane 23 dake dawowa daga coci-coci daban-daban a ranar farko ta sabo shekarar da muke ciki ta 2018 a garin Omoku dake jihar Rivers. Sanarwa ta ce lokacin da sojojin suka kai wannan samamin bazata a maboyar Don Wani sun samu abubuwa masu tada hankali kamar irin su nakiya da makamai da kayan sarki. Sanarwar ta ci gaba da cewar binciken jami'an tsaro na farin kaya ya nuna cewa Mr. Don Wani ya koma ne a garin Enugu inda ya fara tara kaina a cikin jama'a kamin a kashe shi. Major General Okon Odu shine shugaban rundunar ta shidda dake Port Harcourt yace
we are already planning another mayhem in Omo, so we move from here to Enugu. Red is side of our troops shot at them. These are the criminals you can see.
Yana cewa ne bayanan da muka tattara su nuna cewa Mr. Don Wani na shirin kaddamar da harhare a garin Enugu da kuma Omoku dake jihar Rivers. Kamin ya kaddamar da harin ne jami'an tsaro suka gano inda yake a garin na Enugu. Bayan haka rundunar mu ta 82 dake birnin na Enugu da kuma haɗin gwiwar jami'an tsaro na jihar Rivers suka yi ma maboyar sadarar mikiya Don Wani da mataimakinsa yake ciku da wani dan kungiyar su Musaloki. Suka ga an kusar da kama su sai suka nemi tserewa ta kofar baya a gidan da suke. Wannan ne yasa dakarun mu da suka kai samame suka halaka su har lahira. Wasu ƴan jihar ta Rivers sun bayyana ra'ayoyin su dangane da kashe Don Wani cewa
my name is Mr. Odo and I'm very happy hearing the news that Don Wani has been killed by the Nigerian soldiers and will have peace in Rivers.
Wannan yana cewa sunana Odo yace ina cike da farin ciki dangane da samun labarin kashe Don Wani da rundunar sojan Najeriya ta yi. A dalilin haka za mu samu zaman lafiya a jihar mu ta Rivers.
My name is Mr. Owell. Actually, I want to say that I'm happy because there are so many people out there like Don Wani. The governor knows all about them since he's the chief security officer of his.
Yana cewa ne ni dan jihar Rivers ne kuma a gaskiya bani cike da wani farin ciki na kashe Don Wani da aka yi domin akwai ire-iren su da dama a jihar Rivers. Kuma gwamnatin jihar Rivers shine shugaban tsaro a jihar, ya san ire-iren su Don Wani a jihar inda suke. Ya kamata a yi maganin su. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar, gwamnatin jihar Ekiti Ayodele Fayoshe ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a wata tattaunawa da yayin da muryar Amurka. Ga Hassan Umar Tambol da karin bayani.
I am telling you that if given opportunity, I am telling you Nigeria needs a credible leadership.
Gwamna Ayodele Fayoshe ya ce da radar Allah ina shaida maka zan tsaya takarar shugaban kasar Najeriya a shekarar 2019 idan aka bani dama. Ina gaya maka Najeriya tana buƙatar shugabanci na gari. Idan mutum yana da ƙwazo ga kuzari kuma yana iya hada kan ƙasa, zan yi takarar shugaban ƙasa da radar Allah da duk ƙarfin shugaba Buhari a Arewa da Najeriya a shekarar 2019. Ka rubuta ka ajiye, zan yi nasara. Zan lashe zaben shugaban kasa a shekarar 2019. Da ni tambaye shi cewa jam'iyyar PDP ta zabi shugabanta daga kudancin Najeriya, kai kuma daga kudancin Najeriya ka fito. Wannan ba zai hana ka takarar shugaban kasa ba.
Constitution of Nigeria says I am still protected under that constitution to exercise my franchise, my right as in Nigeria.
Sai gwamna Ayodele Fayoshe ya ce kamar yadda tsarin mulkin Najeriya ya shimfiɗa, tsarin mulkin ya bashi damar ya yi amfani da damarsa a matsayinsa na ɗan Najeriya. Domin a lokacin da aka yi zaɓen Obasanjo, marigayi Abubakar Rimi ya yi takara. A lokacin da aka yi zaɓen marigayi ‘Yar’Adua Odili ya yi takara. Kai ba wata matsala. Idan ne fadi takara sai in koma gidana in zauna na amannar cewa idan Allah ya ce zan yi takara to zan yi takara idan Allah bai so in yi takara ba bazan yi takara ba kuma duk wanda shugabannin jam'iyyar mu sun ka zaba zamu bi shi amma bazan yanke kauna ba haka kawai to kana iya ka da shugaba Buhari a zaben na shekarar 2019 Gwamnan na jihar Ekiti yace da radar Allah zai kada shugaba Buhari. Allah ne ya dora shugaba Buhari a lokacin da yake son wani ya zama shugaban kasa. Duk abin da Allah ya so zai yi. Kuma ikon Allah ya wuce dan Adam. Wani abu da bil Adama ba zai iya yi ba. Mai sauki ne a wurin Allah. Kalaman gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe kenan a tattaunawar da yayi da muryar Amurka. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
A gaida Hassan Umar Tambol, har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu muhimman batutuwa guda biyu da muka taba a shekarar da ta shige ta 2017 sune batun dukar da ƴan banga. Suka yi ma wasu matasa guda biyu a garin Jega, wato Madasiru da Zayyanu, har ɗaya daga cikinsu ya rasu, wato Zayyanu kenan. Ɗaya batun kuwa shine zargin da mutanen wani ɗan ƙaramin gari mai suna Zirame a ƙasar Giya da ta jihar Bauchi suke yi cewar wani alƙali mai suna Sani Musa yana ci musu zarafi. Game da batun kisan Zayyanu, da farko an so kashe maganar har ma wani alkali a Jega ya bayar da belin mutanen da ake tuhuma da laifin kisan kamar yadda Madasiru wanda ya kubuta da rai ya bayyana mana
da muka je bayan su yi ta'azzabtar da mu ba su yi muna bayanin kuma ba sai da sun ka ƙara azabtar da mu sai suka ce wai tumaki an ka sace shiyan mu suke tuhuma bayan wannan bayanin ba wani bayani wanda sun ka kare muna kuma muka ga musu ba mu bane kuma ba mu san kowaye ba kawai suka ci gaba da azabtar da mu bayan sun gama azabtar da mu sun ka ajiye mu suka kawo su yara su uku suka ce su fake mu yaran suka fake mu can daidai santa misalin karfe uku na dare yaran su yi bacci sai na ce Zayyanu ya ce ka tashi mu fita mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka muna babuli sai sun zo mataki ya ci mu da surban ya tashi na ce ka bari in rika hannunka in na hishe ka in fito mu rinka bi hanya inda ba za mu hado da su ba insha Allah rabbi har mu kai gida ya ce wallahi mu da surku hannuna ka taba har cikin zuciyata nake jin ciwo ya ce mu da surka dangana ga Allah kai hankuri bugun da sun kai mai suru da waye an rayu ni na san ba ni rai kai hankuri ka dangana ga Allah in ka je gida kai musu bayani kai ta kawai su da na fita sai na kasa taya sai na rinka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwara sai na boye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwara ina ta amai can ba ai wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikin su wani ya fito
wanda yaran da aka bari tsaron ku kenan
eh wanda aka bari gadin mu daga cikin su na fito su da suka bi hanya yadda hanya da yadda hanya sai ta yi sai dawo cancan ba minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da ni ga sun zo su da ni ga sun shi magaji yana waya da yayi waya sai na ga Bala Bazuka ya zo da Halidu ta kare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda ɗaya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na ga dai ragowa sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba gawarsa sai Bala Bazuka sai ya je wurin kotu sai ya jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitillun motar ba ya gaba da baya ya taho da ita har wurin nan sai sun ka tallaba gawarsa sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawatu ya rasu ne ko ba rasu ba sai nace amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin yana cewa ya mutu kawai suka sa a mota sai suka ja mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai ya koma gida ne
shi mana a sake gaba faransa shiga ni da mahaifinsa ya to sai muna nan muna jira a kira mu kotu yau a kira mu jibi gobe a kira mu gata a kira mu shu sai muka ji an ce wai an kai yare kotu ta nan jiga babu labari ne shi shine yau haka nan babu tsara babu shedu a kira yare kotu sai aka ce wala an kai sai na tafi na je can kotu din ba samu mai shari'a ba nan mace ta sai na ce ma yaranta to naji an ce dana da an ka kashe bai zagi kowa ba bai doki kowa ba bai taɓa kayan kowa ba bai nuni kowa ba aka kama shi kawai aka je aka mai kashin gilla ba tare da shin komai ba kuma an ce wai a sake su suka ɗauki yaro hankali na to sai na tafi bayan shi abin na koma kotu din registrar ta ya dawo na ce mai shari'a nake nema dan an ce an ba da yarbeli ba mu da bana komai ya ce gaskiya ne an ba shi su bili amma yanzu muna son magana DDG za mu saboda haka an ba shi su beli kuma belin da aka bai ko wani yaro sai an ba 2500 nashi da na mai beli ne 2500 sannan da takardun gidan sannan a ba da beli da haka kwatar da hankali da ba ran za a saki na ba kawai in ce ku dan ya matsa ta wasu kubi kuma da jita ka wada ni sai ta ya ta kai dai kwana biyu sai mun ka ji an ce an sako yara ana ci ana hashin tudu garkar sarki ana munna an kashe shi ba tare da yan komai ba saboda ka sai mun adalci ta bi kirdin nan sau da kawa ta gane gaskiyar abin nan sun dai ce kana barauna ba barauna bai taba sata bar da Allah shi don kuma ya taba sata garin je da yake zaune akwai abokai da kowa mi yasa ta kuma kayan wasa ta sun wagawa ka zahi da lika mata ƙarya dan su biya bukatun su kuma dana an kashe shi na saboda wata bukata ta kashin kansu kawai don kuma akwai lahi a waje saboda kada ka sanu kuma ta mai adalci ta bi mai hakkin dana da haka shi ta gano shi domin abin haƙƙi shi ne ka bukata
to amma kwanakin baya sabuwar chief jojin jihar Kebbi da ofishin director gabatar da ƙarar riki a jihar Kebbi wato DPP sun sake tabo wannan batu suka kuma lashi takobin cewar lallai za a hukumta wanda aka samu ya aikata laifi a game da wannan batu na kisan Zayyano kuma an garkama waɗanda ake tuhumar a gidan kurkuku
sai gashi Allah ya kaddari an kawo wata sabuwa CV wanda yake inda chief judge babba chief judge ta jiha ya ka kawo ta filing ta ne ya kawo filing wurin ta ya kamata a fita a kan ne ga wannan alƙali ko kuma ita ce ita ce ita ce shari'a da kanta tana dubawa ta ga rashin adalci da aka tantu a cikin wannan kika babu gaira babu ta ba an kashe yaro kuma an ce ba a kuma ita ta bari kara da ta bari kara ta ce ai gidan yaro da ke ba zai yi mutum ya kashe mutum haka kawai tiri ba gaira ba ta ba wani dalili ba bai taba kayan ta ba kace shi kuma a ce ba a kuma ba zai yi ba a jihar nan ita za ta yi aiki tsakanin ta da Allah kuma za ta yi hukunci tsakanin ta da Allah
wato ita sabuwar chief joji kenan ta nan a jihar Chako
sabuwar chief joji wanda ake ce ma ta da karatu shi nan ta da karatu take ya fi adalci a wannan shari'a kuma ba za ta ce yin adalci ba don zuwa tsakanin ta da ubangijin ta abin da ya faru gaskiya abin da ya bayyana a gaban kotu za ta yi hukunci a kanka kuma za ta tsaya ma gaskiya duk inda zai insha Allah take a kai shi gidan yari bayan wata daya a dawo da shi idan aka dawo da shi aka saurari kowa sannan idan ta kai lokacin da za a yi hukunci a yankin hukunci ne gaskiya ba ta gaskiya take a wuce da shi gidan yari ba zai yi mutum ya kashe mutum haka yana yawo da fili na haka ba a komai ba kuma ta tabbata din ba a komai ya ce shari'a ta gaskiya mai gaskiya ba ta gaskiya wanda zai gaskiya kuma a hukunta shi bisa doka
waɗanda ake tuhuma din guda nawa ne yanzu aka kama suke nan gidan kurkuku
to hannun yanzu mutum bakwai ne suke tsare a hannun kofi da yake tun farko su kuma ya kan da suka kama su sai su mutum da daga cikin su sun ba da dole su
akwai kuma guda biyu daga cikin waɗanda ake zargi din ai waɗanda aka ce tun wancan lokaci da suka gudu suka bar jega har yanzu babu labarin su
har yanzu babu su ba labarin su amma guda daga cikin su guda wanda ake ce mata ya dawo suna gari yanzu sai yana yawon sa ba wani abu da ya faru da shi ba wanda ke shige shi da wani abu
yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu a wancan lokaci kenan ba tume su ba
yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu kuma shi ne kristal aska na abin da ya faru
game da batun alƙalin Zirami har yanzu ba a samu bakin zare ba domin kamar yadda masu kokar suke zargi ko suka yi zargi da alamun akwai masu ɗaure masa gindi a ɓangaren kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci a jihar Bauchi muna jira a yanzu mu ji sakamakon sabuwar takardar da waɗannan masu kuka suka rubuta ga hukumomin shari'a a jihar ta Bauchi har yanzu kuma ba a rabu da ƴan damfarar da suke ƙaryawa mutane ta waya cewar wai su aljannu bane kamar yadda muka ji daga masu sauraro da yawa a cikin shekarar da ta shige. To sai dai yanzu jama'a sun fara gane su kuma sun fara yaudarar su mayaudaran suna nada maganganun su a cikin wayoyi. Haka kuma akwai abubuwan da ake yi na cutar mutane ta hanyar kwadaita musu wani abu kamar wani shirin sayan gold ko zinare da ake kira Swiss Golden, waɗanda ake sanya mutum ya biya wani kuɗi sannan kuma a ce ya nemo wasu mutanen da su ma za su biya kafin a bashi abin da ya niyyar saye. A ƙasashen Turai ana kiran irin wannan aikin damfara da sunan Ponzi scheme ko kuma Pyramid scheme. A wani lokaci akan yaudari mutane ne cewar su zuba kuɗin jari a wata harkar kasuwanci tare da tabbacin cewar za su samu riba mai ɗan karen yawa. Za mu yi waɗannan hanyoyin cutar jama'a insha Allah a wannan sabuwar shekara ta 2018. Allah ya tabbatar mana da dukkan alherin da ke cikin wannan shekara, ya kuma kare mu ya raba mu da macuta da ƴan damfara da ƴan zarmiya da duk wani mai tauye haƙƙin wani domin azurta kansa.
To madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta yi wani zaman sirri a jiya Lahadi domin sauraron rahoton akan mummunan zanga-zangar da aka yi a ƙasar da kuma nazarin yanayin tattalin arziki da ƙasar ta fada a ciki wanda ya haddasa zanga-zangar. A zaman, wakilan majalisar sai wa wasu ministoci tambayoyi kamar ministan harkokin cikin gida Abdulrahman Rahman Fazli da ministan kula da asirin ƙasa Mahmud Alayi da kuma sakataren hukumar tsaron ƙasa Ali Shamkhani. Shugaban Amurka Donald Trump da hadimansa sun yi wani jiya Lahadi suna cecekar wani sabon littafi da ke bayani a kan shekarun farkonsa a matsayin shugaban ƙasa, wanda littafin ke cewa shekara ce mai cike da rudu, sannan kuma wai shugaban ba shi da cikakken hankali da zai jagoranci Amurka. A cikin wani sakon Twitter, Trump ya ce, "Tun ranar farko da na yanke shawarar shiga takarar shugabancin ƙasa, nake fama da masu baza ƙarya a kaina. Kuma yanzu gashi ina fuskantar wani shirmammen littafi da wani shashashen marubuci ya rubuta." Isra'ila ta haramtawa wasu ƙungiyoyin fafutuka 20 shiga ƙasar saboda kiran da suka yi na ƙaurace mata saboda manufofinta akan Falasɗinu. Ƙungiyoyin da abin ya shafa sun fito ne daga ƙasashen Chile da nahiyar Turai da Afirka ta Kudu da kuma Amurka. "Yanzu mun tashi daga kare kanmu, mun fara kai hari da kanmu," in ji ministan tsaro na Isra'ila Gilad Erdan ya faɗa a jiya Lahadi. Ya ce ƙungiyoyin da suka ƙaurace ɗin ya kamata su san cewa Isra'ila za ta sa ƙafar wando guda da su, kuma ba za ta ba su daman shiga cikinta ba domin su addabi 'yan ƙasar. Aƙalla mutane 18 ne suka rasa rayukansu a cikin wani harin bam da ya tashi a garin Idlib da ke ƙasar Siriya wanda yake hannun mayaƙan 'yan tawaye, a cewar wata ƙungiya mai nazarin wainar da ake toyawa a Siriya ɗin. Har yanzu dai ba wata ƙungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan harin a garin Idlib, wanda shi ne babban birnin lardi da shi ma ake kira Idlib. A jiya ma sojojin gwamnati sun kama garin Sinjar da shi ma yake lardin na Idlib. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fatan tattaunawar da ake sa ran za a yi tsakanin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa za ta zarce wa maganan wasannin motsa jiki na Olympics kawai. Har ya ce Amurka ma za ta shiga tattaunawa a can gaba idan ta ga lokaci ya dace.
Kafin mu sallama, muna mika sakon taya murna da ban gajiya ga Jamilu Umar Mazugal da amaryarsa Bilkisu Abdullahi, waɗanda aka ɗaura auren su ranar Asabar ta gabata. Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin, sai kuma Cuba Hiro Jero ne wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Tarfil Hashim kuma ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Assalamu alaikum.